Hukumar bayar da agajin fasaha ta gwamnatin tarayya ta ce kasar Liberia ce ta nemi a aika mata da kwararru a fannin ilimi, kimiyya da fasaha da kuma bangaren kiwon lafiya. Inji daraktan hukumar Yusuf Buba Yakubu a lokacin da ya gana da muryar Amurka jim kaɗan bayan tantance mutane 16 waɗanda ake sa ran za su wuce kasar Liberia wannan makon mai kamawa.
Muna tallafa wa kasashen Afirka da kasashen Caribbean da kuma Pacific da kwararru wanda Allah ya albarkace mu da shi domin su tallafa musu a wasu wurare wanda suke bukata. Kamar misali a ce likitoci da nurses da alkalai da kuma professor na ɓangarori daban-daban na kwarewa a harkokin karantarwa a nasu makarantu da sauransu. Kuma kamar yanzu ma yawanci suna bukata kwararru ta hanyoyin fasaha da wasu aikin hannu namu na gargajiya domin a koya musu don suna sha'awanta.
To me yasa ya zama na cewa mu a Najeriya ne ke biyan waɗanda muke kaiwa waɗannan ƙasashen? Me yasa su ba sa ɗaukar nauyinsu da wurin zama da albashi da komi?
A to ai abinda mu ne muke so mu tallafa musu. Ai abinda ake cewa Big Brother Africa.
Ɗaya cikin waɗanda suka kasance cikin wannan ayari da za su tafi Liberia, Fofola Israel, ya bayyana farin cikinsa na zama ɗaya cikin waɗanda aka zaɓa.
And to me, it means a lot to me because I'm very, very happy to be one of the volunteers. Many people are now shy, they don't have the opportunity.
Fofola ya ce, na ji daɗi ƙwarai da gaske da na zama ɗaya cikin waɗanda suka yi sa'ar zuwa ƙasar Liberia. Na san akwai wasu mutane da dama da suka so a zaɓe su, amma ba su samu ba. Na gode wa Allah kuma ina kyakkyawar fatan zan jajirce wajen aikin koyarwa da zan yi a ƙasar ta Liberia. Amma tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, Ambassador Suleiman Tahiru, ya ce an daɗe ana ba da wannan agaji daga Najeriya zuwa wasu ƙasashe, amma yana mai ba da shawarar a sake duba tsarin ganin cewa Najeriya tana cikin mawuyacin hali a yanzu.
Kin yi maganar mutanen da aka tura zuwa Liberia. Ba Liberia ba ƙasashe da yawa ne ake turawa, ba ma cikin Afirka ba, har waje da Afirka. To, da yanzu muka shiga wannan hali na talauci, ba zan ce a daidan wannan abun ba, amma a rage yawan mutanen da za a tura ƙasashen waje. Tunda Najeriya ne take ɗawainiyar biyan su komi da komi nasu. Abinda ni zan faɗa kenan, a rage yawan mutanen, tunda yanzu muna cikin wani hali da ba daɗi. Bai kamata a ce mutanen da ake turawa zuwa ƙasashe da dama a ci gaba da yin haka ba, tunda babu kuɗi.
Shekaru 36 kenan da Najeriya take aikawa da kwararru a fannoni daban-daban, kama daga ilimi, harkokin kiwon lafiya da fasaha zuwa ƙasashe da dama domin ƙarfafa danƙon zumunci. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.